This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran duniya. Dabban jama'a na ci gaba da yin zanga-zanga akan tituna a Najeriya. A Abuja, babban birnin tarayyar kasar, masu zanga-zangar sun yi tare da waƙoƙi yayin da suka gujewa barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba. A ranar Alhamis ne dai 'yan Najeriya suka fara fitowa kan tituna suna neman a sauya wasu manufofin gwamnatin kasar, ciki har da cire tallafin man fetur da aka yi a shekarar da ta wuce. Zanga-zangar ta gama gari da za a yi tsawon kwanaki 10. An yi ta a biranen Najeriya da yawa, duk da arangamar da aka yi da jami'an tsaro a wasu wuraren. Daya daga cikin masu zanga-zangar, mai suna Wisdom Chimania, mazaunin birnin tarayya Abuja, ya bayyana ra'ayinsa. Ya ce, mun cancanci mu ci muryar albarkatun da muke da su. Muna da albarkatun ma'adanai, muna da albarkatun ƙasa, an albarkaci jama'a da abubuwa da yawa. Muna son gwamnatin da za ta yi wa jama'a aiki, ba kawai ta mulke su ba. Ya kamata shugaban ƙasa ya biya buƙatun jama'a, abin ya isa haka nan. A lokacin bikin rantsar da shi a watan Mayu ne, shugaba Bola Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur. Ba a daɗe da yin hakan ba, shugaban ya kuma ɗauki matakin barin naira ta nemawa kanta daraja. Bayan haka, hukumomin ƙasar suka kuma ƙara kuɗin wutar lantarki da fiye da kashi 200 da take mai da martani. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta yi amfani da barkonan tsohuwa ne don wargaza masu zanga-zangar. Benes Igwe, shi ne kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja, ya ce kotu ta ba da umarnin ne domin hana duk abin da zai kawo cikas ga al'amuran yau da kullum a kewayen birnin. Kafofin yada labaran kasar dai sun ce an kashe mutane akalla 13 a fadin kasar a yayin zanga-zangar. Vladimir Karamurza, mai takardar zama Amurka ta dindindin, ya shaidawa manema labarai a jiya Juma'a cewa ya yi tsammani zai mutu a gidan yarin Rasha. Marubucin, wanda ya taɓa samun lambar yabon Pulitzer, wanda aka yankewa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da aka kama shi a shekarar 2022, a jiya Alhamis ne aka sako shi a wata musayar fursunoni ta tarihi da aka yi, wadda Amurka da ƙasashe abokan hulɗar ta suka cimma da Rasha. Karamurza ya yi magana da manema labarai a birnin Bonn na kasar Jamus, tare da biyu daga cikin 'yan Rasha 7 da aka sako ta dalilin yarjejeniyar, wato Ilya Hashen da Andrei Pivovarov. A wurin taron manema labaran, ya yi bayani dalla-dalla akan mummunan yanayin da ya fuskanta, ciki har da yadda aka killace shi tsawon watanni 10 a gidan yaron. Aka kuma takaita mishi magana da iyalinsa. Ya ce su ɗaya kacin Rashi ta ba shi damar yin waya da matarsa da 'ya'yansa biyu a tsawon shekaru 2 da ya yi a tsari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaman makoki sun taru a Doha, babban birnin Qatar, a jiya Juma'a domin jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh, wanda aka kashe a ranar Laraba a Tehran a wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai shi, wanda ya janyo fargaba a yankin da kuma barazanar faɗaɗar rikici a gabas ta tsakiya. Dabban jama'a ne suka halarci sallar jana'izar a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, inda aka lullube akwatin gawar Haniyeh da na dogarawan da ke tsare da shi da tutar Falasɗinu. Bayan sallar jana'izar a masallacin, an ɗauki akwatunan zuwa birnin Losail da ke arewacin Doha don binne su. Mutuwar Haniyeh ta janyo kiraye-kirayen ɗaukar fansa daga Iran da Hamas, waɗanda dukansu ke zargin Isra'ila da aikata kisan. Haniyeh dai ya je Tehran ne don bikin rantsar da sabon shugaban Iran, Masoud Pezeshkian. Prime Minister ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya ce ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyoyin mayakan sa-kai a yankin Amhara don warware rikicin da ake fama da shi a yankin cikin lumana. da yake magana a wani taro da shugabanni a fannin kuɗi a birnin Addis Ababa a jiya Juma'a. Abi ya ce gwamnatin tarayya na kokarin tantabar ƴan tawayen amma da alama rashin haɗin kai tsakanin kungiyoyin ka iya kawo kalubale. Ya ce yayi ta kokarin ganin kungiyoyin sun hada kai don samar da yanayin tattaunawa. Shugaban dai bai bayyana kungiyoyin mayakan da ake tattaunawa da su ba da kuma lokacin da aka fara tattaunawar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanin na an tashi lafiya
to lafiya lau malama gari da fatar kina ke tashi lafiya
lafiya lumuya wajen naku
to wajen mu alhamdulillah sai addu'a
eh da san ce me ya dauki hankalinka a Amurka sai kuma na ga abin da yafi dauka hankalinka ya koma gida na sanin
wallahi kan gaskiya farkon wannan makon wani abu ya dauke mana hankali ana Amurka amma kuma gaskiya karshen makon hankali sai ya karkata gaba ɗaya koma gida sai san yana al'amura suke a wannan zanga-zangar da wato ƴan Najeriya suke gudanarwa a rufa ɗin ƙasar sakamakon wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta
hankalin ko ba nan Amurka kaɗai ba kamar ba mutanen gida a Najeriya ba ina ga hankali ya karkata domin kamar yadda ake cewa wai idan in Najeriya sai tari ko
Eh
dukkan kasashen nahiyar Afirka su ma saji
gaskiya
idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu a gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Niger da waɗansu kasashe da ke makwabtaka da Najeriya suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata
to amin sun ma amin lalle kan shine babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban jiwa malama Grace
haka yake
yawa komai akai
addu'a kullum
eh komai akai ana so ne a sani amfani na yin sa ba wai a abin nan Aisha akan yazo a tashi ba wani abu ba alhali shin haka din wasu sun dikkata wasu sun marasa rayukan su yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukan su a sana'o'in su sun tsaya check da dai sauran su so muna fatan Allah ya sa kamar yadda kika faɗa Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin saboda yanda rahotanni suka bayyana a abin bai daɗi ba a wasu wuraren duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya sai san barka mutane sun bi kuma wato malama Grace ni abin da ma yafi ban sha'awa duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takeici amma dai abin da yafi ban sha'awa shine yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga duk da yake dai ba a kan su ne matsalar ko ba gare su ne matsalar take ka cukan ba amma dai akalla ba a tattara ba ga tsari irin na demokradiyya sai ga a iya cewa akalla sun fito sun tsaye abin da Bature ke cewa sharing din feeling tare da su masu zanga-zanga
to Allah ya ƙara fahimta juna da kuma a tabbatar da shugabanci na kwarai da kuma ƙara ba da zaman lafiya da ci gaban ƙasa wannan bala'i in bala'i ne Allah ya yaye shi Allah ya kawo ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma ƙasashe
to gaskiya kan
kasuwa baki daya
gaskiya kan amin sun ma'amin sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfani shi daya daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda ƴan Najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata kabila ko wani abu ba saboda ni saboda abinda suke yaki akan shi misali in har ta tabbata wato rashin yunwa wato rashin tsaro da yunwa da tsarka yake shi abu ne fa da bai san wai wani addini ba shi ba ruwan shi saboda haka sai suka zo da murya daya zaki ga kaman dai da aka tsammananta zaki ga mabiya addini daban-daban kun ma lokaci na ga ma wasu wurare malama Grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar amma sai ƴan uwansu mabiya addinin Kirista suka zagaye su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga su kuma za a iya cewa aƙalla wannan wani in ma komai dai ba a samu bai wannan dai ci gaba ne ta yadda ƴan Najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasarar su muddin babu haɗin kai a tsakanin su
babu haɗin kai haka ya tsintsiya madaurin su daya
na'am gaskiya
to Allah ya ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ba da zaman lafiya
Bada, sukari bada, 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 bada da kanan zir tsada motoci tsada sufuri tsada da gobi tsada kai kome ma tsada
to ado na san yana kamar da muka saba bari mu tace zangon gaishe gaishe bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da ce murna ga kaka kenan mun dai sabon aure na sanyin nan na samu mai gida
a to malama gaisu barka da arziki
wallahi abun nagode kware da gaske ita babbar yayinmu Bariska da dan farinta ya samu karuwa Sari da matar shi Binta sun sami karuwar da namiji wanda aka rada masa suna Salim ni kadan Lami Allah ya raya mai gida Allah kuma ya biya bukatun zuriyar baki daya
to amin
sai kuma mun mika gaisuwar sakon fata alheri da bangajiya tana martaba sarki mai da Alhaji Umar Faruk Bahago wanda aka bikin daurin auren Esther Ramatu Hamidu Ibrahim Kuta da angonta Abdulrazzaq Danjuma Muhammad wanda aka daura mu auren jiya Juma'a a fadar sabiki binnin Mina da jihar Niger to Allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya Allah kuma ya sa dukkan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya Allah ya dai Allah mutu karaba aka ce ko
takalmin kazawa
yawa
to amin summa amin malama gres
to na san yana mu amma a sace Hausa mun samu karuwa mun sabbin wakilai go a leda ko
eh gaskiya ne duk yake duk da to eh duk da ke wato su ba ta ba ni ba ne
amma so don suke a leda ba da sace ku su da su suke sabbin wakilai a sace Hausa
na'am gaskiya ne
to yawa to shi Abdulrazzaq Bello Kaura da kuma Ahmed Muhammad dan Atabi
da
zama amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda suka samu wannan
mutumin da
fara jin muryoyin su kwanan nan
daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma
Niger
Kogi da Benue
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara ne ko Kogi da Kwara ko jihar Kogi da Kwara to Allah Allah ya shige mana gaba baki dai Allah ya ba mu nasara
to amin summa amin malama gares to bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin Abari ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu musamman wanda ke aika mana sakonni ta dukkan kafafen mu na internet da farko gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja Bauchi a unguwar karofin madaki da kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Babar Shehu Lale wanda ke gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar karofin madaki sai kuma ta gaisar zuwa ga Bilal Bello Yari wato dan Bello uban Bello a gidan yarin Bauchi da kuma dan Lami Kaura na kauran Bauchi mai sa wai wato mai sayar da naman kaji a tashar Das a garin Bauchi sai kuma dan Juma Bauchi na honorable Bashir Yakubu Lami wanda ke unguwar dan Juma Goje a garin Bauchi sai mallam wato malama Ummi Umar malama a karamar secondary ta Bakaru primary a garin Bauchi da kuma malam Musa Abdullahi hidimar sa na makarantar primary sai kuma Hajiya Lauratu Ahmed Lami wanda aka fi sani da Hajiya Lauratu Banga a Bauchi sai kuma Farfesa Aminu Baffa na asibitin koyarwa na jami'ar ATBU da ke garin Bauchi gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Machu direban keke Lagu karamar hukumar Darajo a jihar Bauchi da kuma Muhammad my friend Babu Gudu da Yahaya Dano Azare da kuma Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare sai Yalwaji dan tayi mai direba babbar tashar Azare da mai martaba sarkin Lagu Alhaji Jamilu Mai Gari sai Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagum Talban Garajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyan Katagum da Alhaji dan Karabida mai blaus bakin kasuwa Azare da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya
To anan sun mu'aminto bari mu mika bari mu barin ta mata in san san kai da aka ce so 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 ne amma san kai yafi ko
haka ne malama
ji kaga ba ta fa ake samu mata suna aiko sakonni ba saboda haka barin zaro wannan da ya fito abokai na mata Maimuna matar Aliko Autaka Tinta yanzu gindin Afati Barikin Lade da Jihar Plateau sai kuma Amina da Amina matan Lawal Barkeji Jihar Sokoto da Hadara Gidado Tepo Fulanin gindin Akwati sai Adamu Baban Gida Ayuku Fulanin gindin Akwati da Hajo Marar Barba mai nama Barikin Lade sai Aisha matar Usaini dan Gwace Karatuwa da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer mai yama sai Hafsat comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Raunat Isa Muhammad Agwarmaji sai Aisha Lawal bin Hambali dan Silva da Hajara Ishaya Lamu dan Matsalin Limauro sai Asaba Haruna Didi watar mutuwa da Hajiya Hadiza ranin kura sai Hajiya Aisha matar Bakuji direba gindin Akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rijau sai Halima comrade Ibrahim Lara Gafta da Aisha matar Malami kura garin sarkin noma sai Sani mai lengilenge da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya kace wai zaka rama to na jira ko zaka rama sai ni ji sai
na dai musu uzuri ko ba komai kin san abin da ya faru kin ga an samu ɗan matsaloli a Maiduguri nan akwai hare-haren da aka kai na ƴan ta'adda da kuma abin da ya faru a
sai ka daga kafa
a to mun dan tsaga musu kafa saboda muna dan yi alheri sai ɗan uwan mu ne bayin mu ne don haka dole mu dan mu kai su alheri abin da ya shafe su ya shafe mu kai tsaye don haka zamu abin nan
to na san yana ka san Fulani da jin radio ko kowa saboda Fulani ya san shi da jin radio to shikenan sai wannan ba Fulani na san yana je sawo sabon radio
to
ya aje shi dan saboda bai san kowa ma ya taba shi sai a cikin kwalin shi kasa radio na dadi akan yi musu wata jaka
kai wata riga ba kware da gaske
yawa riga ta fata nan to riga fata nan a cikin riga fata nan ya dora ta sama inda a gani shi yara ba za su kai ba mata ba za su ba dai za a rika yawa musu tafe tafe ba
shi zai
tashi ya kunna radio shi zai tashi ya kake
kware kin san kuma ta ne akwai shi sa akwai tattali da tsantseni
akwai tattali to ashe na san yana wannan fata ta radio nan da ke jikin radio nan ashe beraye suna jin
dan mai kuma ya kwanta
kamar wani abinci ne
yawa
to shikenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kace ba baya taba shi ma kwata kwata
to
ashe bai sani ba beraye sun ci leda sun ci leda
har sun kai ga radio
sun shiga yawa sun je sun kuma ba radio sun kawaya
to
ya sai kunna radio ya ji shiru ya kunna radio ya ji shiru
to
kenan sai dauki radio
yake wurin
mai gyara yana kai wurin mai gyara kenan mai gyara yana bude radio ashe era da ya ci har ya haihu a cikin cikin bayan radio yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga gyara fita fir
kai
kenan sai ba fulata ni la sanyi na sanan yayi whoop ya dauki sandan shi tunda ba a raba ku da sanda
ai gaskiya
ya dauki sandan shi ya fara bin bera da gudu yace wai a tare shi ga mai magana a jikin radio da
ya zama bera
eh hawa shi a shi take shi wannan bera shine ke magana a jikin radio tunda in ya bari ya fito
eh ba zai ko magana ba
magana ba kaji mutumin naka na sanyin na
alama gares wannan duk sharrin gobirawa ne da bare-bari duk sharrin su ne mun sani
aka ce to tun daga yau ga shi dai yanzu shi ya sa yanzu in ka samu ba filata ne ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne za ka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma za ka sullube to
yanzu wata yana abin nan ba alama gare da wannan ai ba filatin ya san duk abin da yake ga yake sharri ne dai kawai na gurawa da bare bari kuma ba komai suna ƙara cin bashi ne
da ga malama ta da daga ba da zo su ni da haka cikin zuga burki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanginna
Aliri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci dani
shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.